exclusive from AbokiMusic.com.
Baroniya, kin sace min zuciya ta. Ke bana fasa
sakiya shigga jijiya kuma wani taksoniya a jinfani a rijiya idan na miki kishiya
ai to burina na sufa da ke aran gefe na
sai mutuwa dogo sai dogowa ni kuma sai ke daya ni sai ke daya
Natina, rende na fara ganinta sako aka bata ta kawo ta turo message a insta ni kuma ban tashi gani ba sai da ta kira wace ta aiko ta sai aka tura mata number da ta kira ni na dauka ba tsifa tun kamo mu gaisa when was how you act like this na tura maka message sintini amma kai kaman baka gani ba ko na fara bayani sai ta fashe da dariya when my house is funny to her nace ito I na Maiduguri ne ba aka tell that she really loving it huh Talking and flirting and ways that is something we had to complete And when she said she'd be happy to meet She pulled up in the pajamas and shit Then I get the father kid and her bestie Touch it, you funny, you best be One of the good ones, the knee Naga G, the heartbreak How much pain can a heart take? Please keep it real for my sake Ninja King, how do the husky
from AbokiMusic.com.